sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Aishatu Sule ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a, 10 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai.
To Aisha, Amurka ta samu sabbin kamuwa da coronavirus da sama da 64,000 a jiya Alhamis, wani adadin da ya sha karfin asibitocin jihohin Arizona, California, Florida da kuma Texas. Rahotanni sun nuna tawagar sojojin Georgia 28 ta NATO da ke aiki da NATO a wani aiki na musamman a Afghanistan sun kamu da coronavirus. Kanin 'yan sandan Koriya ta Kudu sun ce an tsinci gawa magajin garin birnin Seoul Park Won-sun da safiyar yau Juma'a, lamarin da ake zargi da aikata kisar kai.
Kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za a ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina a arewacin Najeriya ta samu nasarar kama wasu gagararrun 'yan bindiga waɗanda suka addabi jihar.
Laifi waɗanda suke taimakawa barayi da waɗanda kuma ainihin su kansu ma barayin daji ne, ɗaya daga cikinsu ma ɗan ƙasar Chad ne wanda ya shahara a wannan harka ta fashi da makami.
A yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cire ƙasar daga hukumar lafiya ta duniya da ke taka rawar gani wajen inganta lafiya musamman a ƙasashe masu tasowa, yaya hakan zai shafi ƙasashe?
Fitar Amerika ko janyewarta abu ne wanda yake cewar babban koma baya wa duniya da kuma ita kanta Amerika da zai.
A jihar Adamawa da ke arewacin Najeriya, tsadar maganin dafin maciji ya sa al'umma ƙauracewa asibitoci. Za ku ji cikakken bayanin. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka ta samu sabbin kamuwa da coronavirus da sama da 64,000 a jiya Alhamis, wani adadin da ya sha karfin sashen kulawan gaggawa a asibitocin jihohin kudancin kasar da cutar ta fi addaba da suka hada da Arizona, California, Florida da kuma Texas. Babban jami'in kula da cutar mai yaduwa a kasar Amurka Anthony S. Fauci ya yi kira ga gwamnonin jihohin su jinkirta aniyarsu ta bude harkoki a jihohin har sai an kawo karshen cutar da ke karuwa a jihohin. Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Juma'a cewa an tabbatar da sama da mutum miliyan 12 suka kamu da cutar a faɗin duniya. Sama da miliyan 3 na waɗanda suka kamu da cutar suna cikin Amurka ne. Duk da cewa Amurka ta gaza wurin shawo kan lamarin, shugaba Donald Trump yana ci gaba da ƙara matsin lamba wurin ganin an sake buɗe makarantu a ƙasar a cikin makonni masu zuwa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da wani bincike mai zaman kansa akan matakan yaki da cutar coronavirus a duniya bayan wasu kasashe suna tinkarin yaki da cutar ta yadda ya kamata fiye da wasu. Lokaci da na sake duban hali da duniya ke ciki, kana mu nemi hanyar karfafa dangantakan kasashe wurin aikin ceto rayuka da kuma dakile annobar, inji babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a jiya Alhamis. Tsohuwar Prime Minister New Zealand Helen Clark da tsohuwar shugaban kasar Liberia Ellis Sirleaf Johnson su ne za su jagoranci binciken, kana daga bisani za a kara wasu mambobin kwamitin. Rahotanni sun nuna tawagar sojojin Georgia 28 ta NATO da ke aiki na musamman a Afghanistan sun kamu da coronavirus, to ne aka mayar da sojojin da suka kamu da cutar a kasar su kuma ana musu jinya a asibitin sojojin kasar, inji wata kafar yaɗa labaran kasar da ta rawaito sanarwar ma'aikatan tsaron Georgia. Sanarwar ta kwatanta yanayin da sojojin ke ciki da samun nasara. Yayin da muryar Amurka ta tuntuɓe shi, mai magana da yawun rundunar ƙawance da ke aiki na musamman Afghanistan ya haɗa muryar Amurka da jami'an tsaron Georgia don su yi bayani akan hali da sojojin sun ke ciki. An bayyana ƙasar Georgia a matsayin wadda ta fi ba da gudunmuwa ga NATO a jerin ƙasashe da ba su cikin ƙungiyar ta NATO a aikin da ake yi na musamman Afghanistan da kimanin sojoji 900. Kawancin sojojin ya ce an samu kamuwa da cutar da dama tun lokacin da annobar ta bulla Afghanistan watanni 4 da suka wuce, amma ba tare da bayyana kasashen waɗanda suka kamu da cutar ba. Ya zuwa yau Juma'a, kimanin mutum 34,000 ne suka kamu da cutar, kana wasu 1,000 sun mutu da cutar a cewar jami'ai a Afghanistan. Yan sandan Koriya ta Kudu sun ce an tsinci gawar magajin garin birnin Seoul Park Won-sun da safiyar yau Juma'a, lamarin da ake zargin sa da aikata kisar kai. An gano gawar Park mai shekaru 64 a duniya ne a kusa da kofar shiga tsaunin Bukaksin da ke tsakiyar birnin Seoul a cikin dare sa'o'i da dama bayan da aka bada sanarwar bacewarsa. wuni guda kafin mutuwarsa. Wata tsohuwar sakatariyar FARC ta shigar da ƙarin yunkurin cin zarafi ta jima'i. Hukumar Birnin Sokoto ta sanar yau Juma'a cewa za a gudanar da jana'izar kwanaki biyar a asibitin babbar jami'ar ƙasa ta Seoul. Jaridar Korea Herald ta ce FARC ya roƙi gafara ga kowa, musamman iyalansa, a cikin wata takarda da aka samu a gidansa, sai dai ba iya gane ko za a gudanar da gwaji akan gawar FARC ba. Magajin garin Birnin Seoul na farko da ya rasu akan aiki. FARC da yake wa'adi na uku kuma wa'adinsa na ƙarshe, ana masa kallon wanda zai iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa.
Jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu tafi ga rahotonmu na farko. Rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta samu nasarar kama wasu gagararrun 'yan bindiga waɗanda suka addabi jihar. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ruwaito cewa daga cikin waɗanda aka kama har da ɗan ƙasar Chadi.
Su dai maharan an kama su ne a ƙauyen Yankara cikin ƙaramar hukumar Faskari. Usman Hassan ɗan jihar Sokoto ne, yayin da Usman Muhammad ɗan ƙasar Chad ne.
Ina zuwa Chad a wancan gari ne, suna Farfidan Wallacin, ana Farfidan Wallacin.
Kuma ka ce ka iya harbin bindiga, an maka trainer na yaƙi?
Trainer kan na sani, gardefu na sani, rafo na sani.
To bindigan kafa?
Yanzu bindiga tana
kafa. A ina aka binne ta?
Wajen Sarkin Filali.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina Superintendent Gambo Isa ya bayyana min cewa da misalin karfe 3 na asuba ne suka sami nasarar kama waɗannan 'yan bindiga a wani samaman da suka kai maɓoyarsu.
Allah ya ba mu nasara, muka kama wasu gagaruman masu laifi waɗanda suke taimakawa ɓarayi da waɗanda kuma ainihin su kansu ma ɓarayin daji ne. Ɗaya daga cikinsu ma ɗan ƙasar Chad ne, wanda ya shahara wannan harka ta fashi da makami da ta'addanci a cikin al'umma. Kuma ya yi bayani cewa lallai shi ya kware a harka irin ta ta'addanci, ya yana da training na soja na yaƙi. Sannan akwai wani Usman Hassan, shi ma suna tare, shi ma aka kama shi a wannan gari na Yankara. Kuma alhamdulillah mun kewaye dukkan wata faka da za su bi ko su goya domin arcewa daga hannun jami'an tsaro. Akwai a cikinsu ma wani wanda shi ma aka kama, wanda shi kuma sana'arsa shiga yake cikin dajin, an sun saci dabbobin mutane ya siya, ya fi shekara huɗu shi ma yana yi, shi ma mun damke shi. Akwai kuma wani shi ma daga cikinsu wanda muka damka, shi kuma wani daga cikin ɓarayin dajin ne ya siya masa mota, kuma har ya ba shi kuɗi ya zo garin Katsina daidai inda jami'an tsaro suke domin ya ringa ba su labari na sirri. Kuma ya yi bayani ya ce ya kama haya a kusa da barikin sojoji da ke hanyar zuwa Jibiya, inda kuma yakan kirawo su duk lokacin da ya ga ko akwai wani atisaye na jami'an tsaronmu ko jirgin sama ya tashi daga airport zai yi cikin daji, yakan kirawo su kuma ya ba su labari. Har ma ya yi bayani ya ce akwai wasu daga cikin shi wannan mai gida nashi ya siya mishi mota wacce da ita yake safara, yake kai musu kayan masarufi da kayan maye su giya da sabon wiwi da kwayoyi wanda suke sha su zo su yi wannan ta'addanci. Bayan nan mun danke shi a hannunmu.
Sunana Fatima Lawal Dandini. Daga Lejiya zuwa yau gaskiya dai ba labarin wani ma kawai da suka je, inda gaskiya ana ta cungumansu. Dai sansaninsu mu da nan wajen ma kwana aka yi, sojojin suna wajen babban gurinsu na nan wajajen. Inda suka fi haɗuwa, inda sai in ka je ko da yaushe nan mutum zai gan su.
To yanzu ya kuke ji a garin?
Alhamdulillah, yanzu dai gaskiya tun dai daga ƙaddama wallahi alhamdulillah.
Ta bakin wani matashi kenan Ganau a garin Ɗandume. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani Malumfashi da wannan rahoto, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sannan za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da cigaban labaran duniya.
Daruruwan mambobin Kurdawa da ke Iran da suka yi kokarin halartar jana'izar shugabansu a makwabciyar Iraki sun kusa akan iyaka zuwa cikin Irakin, lamarin da ya bayyana raunin tsarin dakile yaduwar annobar coronavirus akan iyakar kasashen biyu. Wasu hoton bidiyo da aka raba a shafukan sada zumunta sun nuna mabiya ɗarikan sufanci ta Kadiriyya suna shigewa iyakar da ke Bashmak daga lardin Kurdistan zuwa yankin Kurdawa mai cin gashin kansa da ke arewacin Iraki a jiya Alhamis. an aike wa sashen kurdawa na murya Amurka hotunan bidiyon da wasu kafafen yada labaran kurdawa da suka hada da Rudaw da kuma Kajistan 24 suka kafe a yanar gizo. Wasu hotunan bidiyon sun kuma nuna yadda wasu 'yan ɗarikan sufancin suke ratsawa kan iyakar, wasu suna sumbantar kasar wurin yayin da suka isa bangaren Iraki. Kurdawan Iraki da jami'an Iran suna zargin juna akan harbin gargadi da jami'an tsaron suka yi domin takaita ko hana ratsawa akan iyakar. Sun ce mutane da dama sun jikata kuma an riga da an kai su asibiti a bangarori biyu na iyakar. A wata hirar waya da muryar Amurka, wani jami'in kurdawa mai kula da tsaron iyakar Bashmak ya ce ba zai iya hana kurdawan Iran ratsawa ba saboda rashin isassun ma'aikatan tsaron kan iyakan da kuma rashin samun gargadi daga hukumomin Iran. A ƙarshe shugaban jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulkin Venezuela, Diosdado Cabello, ya killace kansa bayan gwaji ya tabbatar da yana ɗauke da COVID-19, inda ya zama babban jami'i da ya fara kamuwa da cutar a ƙasar da ke Amurka ta Kudu. Cabello ya sanar da ya kamu da cutar ne a wani saƙon Twitter a jiya Alhamis, sai dai ya lashe takobin fafatawa da cutar yana mai cewa za mu yi nasara. Shugaba Nicolas Maduro ya ce Cabello yana lafiya, amma ya ƙara da cewa zai buƙaci kwanaki da dama ya yi jinya kane samu lafiya. Gwajin Cabello na zuwa kwanaki kalilan ne bayan da gwamnan jihar Zulia ta Venezuela, Omar Prieto, ya kamu da COVID-19 kuma aka masa jinya daga cutar ta numfashi. Venezuela ta tabbatar da sama da mutum 8,000 suka kamu da cutar COVID-19, kana wasu sama da 75 ne suka mutu da cutar a ƙasar.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. A yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cire kasar daga hukumar lafiya ta duniya da ke taka rawar gani wajen inganta lafiya, musamman ma a kasashe masu tasowa, 'yan Najeriya ciki har da jami'an lafiya na bayyana rashin jin daɗin yin hakan, musamman ma a wannan lokaci da cutar corona da ke ci gaba da ɗauki ɗaya-ɗaya a ƙasashensu. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Hukumar lafiya ta duniya dai za a iya cewa ta zame wa ƙasashe masu tasowa tamkar uwa mabada mama wajen binciken cututtuka da kuma samar da magani. Cututtuka irin su cutar malaria da Ebola da cutar kuturta da tarin fuka sun kasance na gaba-gaba da hukumar lafiya ta duniya ke mai da hankali wajen ganin an kawar da su a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. To ko ina tasirin wannan mataki da shugaban na ƙasar Amurka ya ɗauka na fitar da Amurkan daga hukumar ta lafiya? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Sadiq Ali Husseini, wani likita a asibitin ƙwararru na IBB specialist da ke garin Mina a jihar Naija.
To wannan lallai zai shafi al'amarin kiwon lafiya, musamman game da ayyukan ita hukumar lafiya ta duniya, wato WHO. In kai la'akari da cewa ita Amurka ta fi kusan kowace ƙasa ba da gudunmawa wurin tafi yadda ayyukan hudin, tana ba da dala kusan miliyan 900 kuma kusan kashi 15 kenan cikin 100 na gabaɗaya budget din ita hukumar ta WHO.
To kuma su ma 'yan Najeriya ke cewa game da wannan mataki na shugaban ƙasar Amurka akan hukumar lafiya ta duniya? Ga dai Malam Lawal Bello.
Hakika fitar Amerika ko janyewarta daga hukumar lafiya ta ƙasa ta duniya gabaki ɗaya WHO abu ne wanda yake cewar babban koma baya wa duniya da kuma ita kanta Amerika da suke tunanin kamar ta yau kanta alfarma, saboda a wannan lokaci da ake ciki da duniya ciki fama da wannan cuta ta corona wanda ta yi wa duniya katutu ta yi mata sasari, ba lokaci ne da ya kamata a ce Amerika ta janye irin taimakon da suke badawa da gudunmawa da suke badawa wajen tabbatar da cewa an kawar da ƙananan cututtuka ma wanda har yanzu mu kamar a ƙasashe masu tasowa mu marabu da wannan cututtuka ba wanda su a can ƙasashensu sun riga sun fi ƙarfin su. To idan har tayi hakan, to mu wa'ancan ƙananan cututtukan da ake sa hannu a taimaka mana ma wani lokaci mu samu sauƙin su, domin irin wannan agajin da ita Amerika takan bayar, muhimmiyar agaji takan bayar wanda ita hukumar lafiya ta duniya takan amfana da shi ta kuma taimaka da ƙasashe masu tasowa, zai zamanto babu shi. Kuma mu kan wa'annan ƙananan cututtukan da yanzu da basu ce irin su malaria, typhoid da sauransu wanda har yanzu muna fama da su a fajajin sun fi ƙarfin mu, har yanzu ba mu da tattirin magani da zamu ce wannan shine da zai iya warkar da wa'annan cututtuka. To ga wannan wannan wanda ya zama tu ya shafi duniya, to in suka janye wa zai taimaka musu, kuma wa zai taimaka kananan kasashe da suke cikin kangin kakanikai?
Yanzu aka da yake diddiga na baya-bayan nan da cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus ta fitar a Najeriya, NCDC, ya nuna cewa mutane 30,748 ne suka kamu da cutar a Najeriya, inda kuma aka sallame mutane 12,546, sai kuma mutane 689 da suka rasu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, a jihar Adamawa kuma da ke arewa maso gabashin Najeriya, al'umma da maciji ke addaba na kauracewa asibitoci saboda karancin maganin dafin, kamar yadda wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kamar yadda mabincikin likitoci suka tabbatar, an fi samun wannan matsalar ta sarin macizai a irin wannan lokaci na damina, wanda kuma gwamnatoci a wasu jihohi kan ma fitar da wani tsari ko tallafi na samar da magungunan sarin macizai kyauta. To sai dai kuma yanzu haka fa a jihar Adamawa da ke ma da yawan manoma, tsadar maganin kashe dafin macizai na ko sanya majinyata na sarin maciji kauracewa asibitocin gwamnati, inda ma suka koma amfani da na gargajiya. Tsadar maganin da yanzu ya koi tashin goron zabi, inda ma kowane shako kuma allura guda ake siya a kan naira 40,000, ga ma da tabbakin dan uwan wani da aka kwantar asibitin kwararru da ke Yola, wato Yola specialist.
Kasa Allah, mun gaskiya babu wani tsada ba, talaka za su dinga mutuwa ba. Wallahi babu asibiti na wani ya yi kokari 40,000 ya siya. Ironically, doctor ya rubuta 3 times a day and it is blank open by way specified date. Wallahi, the family have to evacuate the guy. Abuna 40,000 times 3 per day. Doctor, why am I to them? Ya kwana uku.
To sai dai kuma na da take goro da mari zuwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar, da mako haka ta fa bata cimma ruwa ba, don ko ban samu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ba. Hakanan shi ma daraktan sashin samar da magunguna na ma'aikatar kiwon lafiya an koce da ni baya gari yayi bulagoro. To sai dai kuma da na tuntuɓe shi ta wayar salula, jami'in hula da jama'a na asibitin kwararru Mr. Ezekiel Matayes ya ma danganta karancin maganin ne da kuma tsadar ga annobar cutar coronavirus.
To dan wannan maganin zai yi tsada, sabili da tun can farko ma maganin yana da tsada. Na biyu, ko da ma bai da tsada, lokacin korona ne sai ka samu cewa magunguna sun karu, don ba tafiye-tafiye, ba jirgin sama, ba tafiye-tafiye motoci. Uku, ba mu da yawan rahotanni na cizo na tsaron macizai, suna dan kalilan a wuri mu ta nan. To shi ya sa ko dama akwai, sai ka samu cewa za su yi tsada, because ba mu cika samu ba. Amma kaga a makwabtan kanmu a gefen Gombe din da sauransu, to yawanci suna da damuwa, damuwa ne. To sai ka ga gwamnati ta yi mata shiri na tallafi ga talaka, wanda wannan abun ya same su sai su samu rangume ga jinyan in maciji ya sare mu.
To wai ko shi ma ya ake gane sarin maciji ko me ya kamata a yi kafin zuwa asibiti? Malam Muhammad Kabir Inuwa, wani jami'in kiwon lafiya ne a matakin karkara.
Na farko, me ke kawo sarin macizan nan ne musamman wannan lokaci?
Yawaitar macizan a dazuzzuka, saboda daidai yanzu suke yin koyaye su ingishiya, kuma sannan kuma shi manomi a lokacin kuma yake su ake sahin manyan nomansa.
Kuke aiki a irin asibitoci na karkara sun su haka ne, kaman akwai magunguna a irin asibitocin karkara?
Gaskiya ana samun karancin magunguna, kuma an ce babu, sai dai manyan asibitoci da suke cikin gari. Amma dai kaman ga kauyuka, gaskiya samun asibiti wanda yake dauke da magungunan cizon maciji gaskiya yana karami. Samu ya kamata a ce an kawo mutum asibiti ne da gaggawa domin ya samu magani na gaggawa, kulawa da gaggawa da ke son ce. Amma a yanayin da zai zama kenan cewa babu asibiti, ba kuma maganin da za a baki na gaggawa, a wannan lokacin din da barbaruwa ke yin na wato kenan mazauna karkara. Abu na farko da ya kamata su yi a yi shi ne, idan maciji ya sari mutum a gidansa ne ko a gonansa ne ko ma a ina ne ko a cikin damuna ko rani, abinda ya dace da shi shi ne lokacin da yake motsa jikinsa, jininsa na tafiya da gudu a cikin jiki. To a zamanin nan, idan maciji ya sari mutum, abinda za a yi na farko shi ne a ɗaure gurin don ya hana jini tafiya cikin wato kenan jikinsa.
Malam Muhammad Kabir Inuwa kenan, wani jami'in kiwon lafiya a matakin karkara. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Suka kamu da cutar coronavirus a nan Amurka, sannan wasu sama da 130 suka mutu a daidai lokacin da ake ganin karuwar masu kamuwa da cutar. Wasu manyan jihohin Amurka da suka hada da California, Florida, Texas da kuma Arizona. Yau kan wannan batu, shirin namu na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Yadda adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 ya tashin goron zabi, yasa gwamna Gavin Newsom na Jihar California, wanda dan jam'iyyar Democrat ne, ya ba da ubannin a rufe kashi 1/3 na ƙananan hukumomi 58 da ke jihar. Wannan umarni ya ritsa hadda majalisar dokokin jihar, wacce ke shirin komawa bakin aiki a mako mai zuwa, inda yanzu babu ranar komawa, lamarin kuma da bai yi wa 'yan Republican daɗi ba. Kevin Keeley, dan majalisar jiha ne daga jam'iyyar Republican.
It's just not a sustainable solution to shut down.
Yace wannan ba maslaha bace a ce an rufe majalisar dokoki har sai da hali yayi. Akwai mutane da rayuwarsu ta dogara ne da aikin mu. Musamman idan aka duba yadda aikin mu yake da alaka da yadda za a tankare wannan annoba ta COVID-19 da kuma sauran mutuwa da suka shafi tattalin arziki da rayuwar jama'a.
Issues affecting the economy and people's lives.
To a jihar Florida, wacce na ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da wannan cuta a yanzu, gwamnan jihar Ron DeSantis, wanda ɗan Republican ne, ya ce sun tanadi wuraren da za su kula da tururuwar masu fama da cutar. Ya ce a kudancin Florida akwai wata cibiyar kulawa da marasa lafiya a Miami, akwai kuma wata cibiyar a Broward, waɗanda aka tanada musamman saboda COVID-19, sannan akwai wasu guda biyu a Palm Beach. Waɗannan cibiyoyi na da isassun gadaje da za a kula da masu fama da cutar ta
COVID-19.
A ranar 30 ta gabata ne, 'yan Democrat suka yi ca a kan gwamnan jihar ta Florida kan yadda yake tafiyar da yaƙi da cutar ta COVID-19, inda suka ce kin amincewa da ya yi ya ba da umarnin a riƙa saka takunkumin rufe fuska da kin rufe wuraren shakatawa, suna taimakawa wajen mutuwar al'ummar jihar da kuma yaɗa cutar. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, jihar ta Florida kan samu har mutum 8,500 da suke kamuwa da cutar a kullum, adadin da ya ninninka abin da ake gani a wata a baya. A jihar Arizona kuwa, ana ci gaba da fuskantar matsalar gadon kwanciya ne domin yin jinyar wannan cuta. Dr. Matt Hines kenan na asibitin Tucson a jihar ta Arizona yake cewa babu wata alama da ke nuna cewa cutar na raguwa. Abin karuwa yake a kullum, ana samun sabbin masu kamuwa da cutar ne a jihar Arizona. Ita ma Texas ta zamanto ɗaya daga cikin jihohin da cutar ta yi kamari a Amurka, inda aka samu sabbin sama da mutum 10,000 da cutar ta harba a ranar Talata kaɗai. Amma duk da umarnin da jihohi ke bayarwa na kiyaye yaɗa wannan cuta, akwai jama'a da dama da ke yin biris da umarnin na bada tazara da saka takunkumin rufe fuska. Wannan matashin da ya nemi a sake sunansa cewa yake, ni ba Amurke ne, ina da 'yancin da zan yi abin da na ga dama, saboda haka zan wataya, ba na so a takura min. Wannan matashin ku cewa take umarnin da suke bayarwa suna tauye 'yancin da kundin tsarin mulki ya bamu, bai kamata a ce ana faɗa mana abin da za mu saka ba. To amma ƙwararru a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa sun yi gargaɗin cewa bayan bikin samun 'yancin kai da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata, za a ga ƙarin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta COVID-19. Dr. Peter Hodges kenan yake cewa a halin yanzu muna cikin ganewar yaduwar cutar ne, wannan ne mafarinta. Za a ga hauhawar adadin masu kamuwa da cutar cikin makonni biyu masu zuwa, sannan adadin zai ninka a makon da ke gaba. To sai dai kwamitin da fadar White House ta kafa domin yaƙi da cutar ta COVID-19 ya nuna akasin hakan. Mike Pence shi ne mataimakin shugaban Amurka. Ya ce akwai alamu da ke nuna cewa gwajin da ake yi yana sa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar a Arizona da Florida da kuma Texas. Gwamnonin waɗannan jihohi sun ɗauki ƙwararren matakan da suka dace.
Governors in each of those states have taken strong steps to flatten the curve.
To kalaman na Pence na zuwa ne yayin da cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka Amurka ta CDC ta fitar da sabbin ƙa'idoji kan yadda za a sake buɗe makarantu a zangon karatu na farkon lokacin hunturu. Masu ware da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryama Diallo da Julie Lesley Gresham ta haɗa shirin. Ni Muhammad Lalo ne ke cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
To yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rijau, ya ce idan dai har gwamnatin Najeriya za ta kyale kasuwanni ta ci gaba da ci, sannan kuma ta bude filin jiragen sama, to ba mu ga amfanin ci gaba da rufe makarantun kasar tamu ba. Saboda haka a bude makarantun kawai su ci gaba da karatunsu, amma a gindaya musu tsauraran sharuɗa domin ci gaba da kasancewarsu a rufe ba ƙaramin koma baya ba ne. Allah ya kyauta. Sai kuma sakon Alhaji Umar Koreba Gashuwa ya ce ya kamata kasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki da Majalisar Ɗinkin Duniya su tallafa wa al'ummar ƙasar Siriya sakamakon matsananciyar yunwa da ta'addabi ƙasar, domin duk wanda ya je kan wani to Allah zai je kansa. Sakon Sani Muhammad Cinda unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya kuma ya ce haƙiƙa dakatar da shugaban hukumar EFCC da gwamnatin Najeriya ta yi abin a yaba ne. Ina ƙara kira ga gwamnatin Najeriya duk wanda aka samu da almundahana a dakatar da shi. Sai kuma sakon Abubakar Kawu Girgir ya ce sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yoben, Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, a gaskiya soke rubuta jarabawar sakandare na wayar da gwamnatin Najeriya ta yi saboda tsoron yaɗa coronavirus, san bai dace ba domin zai kawo koma baya matuƙa a harkar ilimin yara. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Amurka ta samu sabbin kamuwa da coronavirus da sama da 64,000 a jiya Alhamis, wani adadin da ya sha ƙarfin sashen kulawan gaggawa a asibitocin jihohin kudancin ƙasar da cutar ta fi addaba da suka hada da Arizona, California, Florida da kuma Texas. Babban jami'in kula da cutar mai yaduwa a ƙasar Amurka, Anthony S. Fauci, ya yi kira ga gwamnonin jihohin su jinkirta aniyarsu ta bude harkoki a jihohin har sai an kawo ƙarshen cutar da ke karuwa a jihohin. Rahotanni sun nuna tawagar sojojin Georgia 28 ta NATO da ke aiki na musamman a Afghanistan sun kamu da coronavirus, to ne aka mayar da sojojin da suka kamu da cutar a ƙasarsu, kuma ana musu jinya a asibitin sojojin ƙasar, in ji wata kafar yaɗa labaran ƙasar da ta rawaito sanarwar ma'aikatan tsaron Georgia. Sanarwar ta kwatanta yanayin da sojojin ke ciki da samun nasara. ‘Yan sandan Koriya ta Kudu sun ce an tsinci gawar magajin garin birnin Seoul, Park Won-sun, da safiyar yau Juma'a, lamarin da ake zarginsa da aikata kisar kai.
Amma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalan marigayi Baba Peter Hardeka saboda rasuwar Malama Habiba Hardeka ranar Talata 7 ga watan nan. Za a yi jana'izar ta gobe Asabar da ƙarfe 10:30 na safe a makabartar Gudu da ke Abuja. Allah ya baiwa iyalanta ikon jure wannan babban rashi, ya ji kanmu baki ɗaya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa ta ba da umarni, sai injiniya